Ƙungiyar kasashen yammacin Afirka da ake kira ECOWAS a takaice ta mika tallafin kayayyakin abinci ga wasu jihohin arewacin Najeriya guda 8, ciki har da jihar Bondo, da yanzu hakan ke fama da ƴan gudun hijira fiye da miliyan guda. Ƙungiyar ECOWAS din tace ta ga irin halin da ƴan gudun hijira ke ciki ne musamman ma a arewacin Najeriya, don haka ta dauki nauyin taimakawa waɗannan mutane da zai rage basu raɗaɗin matsalan talauci da ƙarancin abinci da suke fama da shi a wurare daban-daban. Grema Ali Alhaji da ya darakta ne a ma'aikatar samar da agajin na gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma mika waɗannan kayayyakin abinci a madadin ƙungiyar ECOWAS din ga gwamnatin jihar Bondo.
To Borno ta yi folin a cikin jihohin da aka ba wannan gudunmawa, ta Borno da Bauchi da Yobe da Kogi da Katsina kuma Zamfara. Tattakon suka amfana, suka aka suka amfana, kowanne sai a mashin mota biyar.
Kamar da me wannan gudunmawa ya kunsa?
Hatsi ne da dawa da masara, da mota biyar ne.
Kiyasi zai kai kamar buhuna nawa
kenan? Kowanne mota da kan buhu 600, buhu 1000 kenan. Mun bayar ne saboda fashali mutane sai gudun hijira na camps da ba su da abinci, su ya kamata a ba wannan. Kuma mun gayawa su kuma Sema da kuma gwamnatin jihar Borno akan wannan gudunmawa na ECOWAS through Ministry of Humanitarian a ba mutane suke gudun hijira abinci.
Hajiya ya ba wa kulo da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno da kuma ta karbi waɗannan kayayyaki a madadin gwamnatin jihar, wanda ta ce sun tura wasu kayayyakin ga wasu jihohi da ke makwabta da jamhuriyar Nijar, sannan ma ta sake miƙa ƙoƙarinta ga sauran ƙungiyoyin kamar haka.
Kar a gaji da mu, abin mu ma mun ɗauka ba zai jingirta haka ba, amma da wasa da gaske ya jingirta, ya ɗauki tsawon lokacin da ɗan adam zai gaji. Ka san siffar rashin gajiya siffar Allah ne, so muna kuka Allah ya kara mana imani, karfin imanin da kar a gaji da mu, da wasa da wasa muka duki shekara fiye da 10 a cikin wannan abu, ba mu saman za mu kai haka ba. Insha Allah muna roƙon Allah, muna kira da malamanmu da talakawan da ƴan gudun hijiran da mu kanmu, muna roƙon Allah ya kawo lafiyan da kowa zai walwala, wanda bai tafi karfinmu ba. Muna noman masara, muna noman dawa, muna noman gero. Rashin noman ne ya kawo wannan kunci da wahala. Ta abinda muke bukata Allah ya kawo mana lafiya. ECOWAS din ma suka ga abu biyu ya hadu, ga COVID din, ga kuma wannan shine suka kawo. Banda kafin ƴan ECOWAS su ba su, mun riga mun karba a Ministry of Humanitarian truck 144 wanda muka raba shi lokacin azumi ba dare ba rana.
Zamu iya sanin adadin ƴan gudun hijira da kuke da shi a wannan jaha?
Adadin ƴan gudun hijira duka wanda ya kunsa a North East din kusan miliyan 2 ne. To a miliyan 2 din na 80% muna da shi. Muna da kuma da kanmu wanda muke kula da su a sansanin gudun hijira, muna da miliyan 1,246.
Yanzu haka dai gwamnatin jihar Borno na ta shirye-shiryen maida ƴan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali ko kuma wasu garuruwa da ke dama-dama don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.